الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala kuma mun gode ku mama da ke kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 17 ga watan Rajab shekara ta 1434 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 27 ga watan 5 shekara ta 2013 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Undatul Ahkam na Sheikhul Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Abi Al-Maqdisi rahimahullah kafin darasi ne wa ƴan tambayoyi su kan iya gabata. Na'am.
Kamar mutum zai yi tafiya, sai aka ce a wannan wurin akwai kuma ɗan fashi da makami ba a garajen su sai da jama'a. To ne mutum ya yi saukar doki a shi zai yi zai yi abin da ya same shi daga Allah ya ke. To kuma kuma wani abu ya same shi kamar aka ɓaci mai dukiya ko aka na hanta shi wasu suna cewa an mutu ya yi haka kamar shi ya ja maka shi an kashe shi ma aka yi ya yi mutuwar samu
wai misali hanya ce aka ce maka ba ta da kyau akwai ƴan fashi da makami mutum ɗaya baya bin hanyar dole sai da ayari sai ka ce kai ka dogara ga Allah duk abin da Allah ya kaddara maka shi zai same ka ka kama hanya ka tafi Allah ya kaddara ƴan fashi suka tsare ka suka karɓe maka dukiya ko suka hallakar da kai wai shin haka ne cewa idan mutum ya mutu akan wannan hali ya mutu akan kafirci maganar kafirci magana ce wadda take mai girman gaske wanda kuma da yawa daga cikin jama'a wasa suke da ita wanda a ka'ida abin da yake fitar da mutum daga cikin musulunci ba karamin abu bane kuma kalimar cewa in mutum yayi kaza ya zama kafiri wannan ba kowa bane haka kara zube zai ce duk wanda yayi kaza ya kafirta ka'ida kafirci wanda yake na ainihi na cewa wane ya kafirta wannan al'amari ne wanda yake dole sai masana waɗanda kuma suka yi zurfi a cikin sani kuma dole sai da dalilai waɗanda suke a bayyane waɗanda suke tabbatar da kafircin mutum haka kawai idan an kashe shi sai a ce ya mutu kafiri aqidar ahlus sunna wal jama'a ba wani ya kashe wani ba ko kai ka kashe kanka baka kafirta ba da ranka da ran wani da ka kashe duka wannan aiki ne wanda yake na sabon Allah wanda aqidar ahlus sunna wal jama'a game da aikata aiki wanda yake babbar da cikin manya-manyan ayyuka mutum baya kafirta ko da kaddara cewa iya rayuwarka a kullun sai ka kashe mutum dubu ka shekarar dubu in dai baka halitta kisan kai ba to sunanka na musulmi idan ka mutu akan haka idan Allah bai yafe maka ba zai azabtar da kai gurgurdan laifinka in dai akwai imani tare da kai ko mun kankantar shi koda didi da kwayar kumayya ko kwayar gadagi manzo Allah yace a karshe za a fitar da kai akai ka aljanna don haka kasancewar illa kasancewar wannan tafiya da ba tare da abokan tafiya ba kuma an ba shi labarin hanya ce mai hadari duk abin da ya same shi na musiba wannan shi ya sabbaba ma kanshi kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik duk abin da ya same ka na muguntawa to wannan kai ka jama kanka an riga an baka labari ai daukan matakai ka kama sababi shine dogaro ga Ubangiji subhanahu wata'ala ba haka ba ka ki kama sababi an ce maka hanyar akwai yan fashi sababin da ke bada kariya ta Ubangiji subhanahu wata'ala game da sharrin su da muguntar su kasancewar tafiya a cikin jama'a to dole ka kama wannan sababi sannan kuma sai ka mika ma Allah al'amarin sa amma ba haka ba ka ki kama sababi ka ce kai ka dogara ga Ubangiji subhanahu wata'ala wannan ba a kiran shi tawakkali iya abinda ake kiran shi tawakkul komawa da baya da kaskanci dole sai in ka kama sababi sannan in yaso sai ka mai da al'amari zuwa ga Ubangiji subhanahu wata'ala in Allah ya ga dama wannan sababi yayi amfani in ya ga dama kuma yake amfani to kan yake cewa zaman makokin ma wa kai ka zaman makoki ba ibada bane matsayin shi bid'a ne in aka riga aka yi mutuwa wanda aka masa mutuwa yakan iya zama wanda yazo ya masa ta'aziyya ya wuce ya shiga sha'anin shi ko shi ma ya shiga aikin sa duk wanda ya hadu da shi ko a wurin sana'ar shi ko akan hanya ya masa ta'aziyya zaman makoki ba shi da asali a cikin addini wasu daga cikin magabata sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna kilga shi yana daga cikin kukan mutuwa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani ya haramta darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun gama baban da ke bayani game da hada tsakanin salloli biyu waɗanda suke masu tarayyar lokaci mun wuce da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a duk lokacin da ya fita zuwa ga bulaguro manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na hada tsakanin az-zuhr da al-asr ko magriba da isha imma jam'u taqdim ko kuma jam'u ta'khir wanda hadisi ya inganta a duk lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya labuta kafin gushewar rana to yana jinkirta az-zuhr sai ya kaita gab da lokacin da asar in loka in an illa asar tayi a wannan lokaci sai ya sauka yayi az-zuhr take yake kawo la asar idan kwa ya fara bulaguro bayan gushewar rana to take yake sai yayi az-zuhr in yayi az-zuhr sai ya kawo la asar in yaso ayi tayi haka in ya fara bulaguro kafin fadawar rana sai ya jinkirta magriba sai in lokacin isha yayi sai ya sauka yayi magriba sannan yayi isha ayi tayi idan ku ya fara bulaguron bayan fadawar rana take yake in yayi magriba sai ya kawo isha in yaso kuma sai ayi tayi to dan haka kasancewar shi hada tsakanin sallolin nan biyu masu tarayyar lokaci rangwame ne wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ma bayin sa domin nasi ne na Al-Qur'ani duk abin da zai iya zame mana kunci da wahala Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya dauke mana shi a addinin musulunci babu kunci babu wahala duk abin da Allah ya shar'anta mana ya shar'anta mana ne gulgudan ikon mu don haka sai ya rangwamta mana in mun samu kanmu a cikin irin wannan hali to ba da fi muka iya hada tsakanin salloli biyu masu tarayyar lokaci wanda bayani ya gabata jam'in nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi shi kusan kala biyar ko kuma mu ci wuri biyar wanda na farko dai a Mina wannan a Arafa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi jami'in tsakanin az-zuhr da al-asr wanda yin wannan jami'i tsakanin az-zuhr da al-asr a ranar Arafa ga waɗanda suke can Arafa matsayin shi sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka bayan fadawar rana daga Arafa da aka gangaro aka zo Musdalifa anan Musdalifa manzon Allah yayi jami'in magariba da isha wannan shine kenan jami'i na farko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi na biyu shine akan halin bulaguro kamar yanda ya gabata a wancan hadisi idan muna kan halin tafiya to mukan iya hada tsakanin az-zuhr da al-asr ko magariba da isha mu yi daya a lokacin daya in lokacin az-zuhr yayi sai mu sauka mu yi az-zuhr mu yi al-asr ko mu jinkirta az-zuhr in lokacin al-asr yayi mu sauka mu yi az-zuhr mu yi al-asr haka nan ko a lokacin magariba mu yi isha ko mu bari in lokacin isha yayi sai mu sauka mu yi magariba take yanke kuma mu yi isha ai ta yi don haka bayani ya gabata wannan sifa da malaman Hanafiya da wasu daga cikin malaman Malikiya da suka kawo cewa jam'us suri mutun zai yi wanda baka yi ta farkon ba sai ka bari sai can karshen lokaci in yayi lokacin tabiyin ya shiga a lokacin nan zaka yi az-zuhr din sannan kai sai ka kawo al-asr amma ba za ka yi jam'u ta qadim ba wannan ba shi da asali a karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama asali dai shine yalwata ma al'umma a lokacin az-zuhr ka iya yin az-zuhr kai la'asar ko a lokacin la'asar kai az-zuhr din ka kawo la'asar in kana kan halin tafiya haka magariba da isha nau'i na uku shine kasancewar sanadiyar ruwan sama kamar misali ruwa na sauka ko kuma hadari ya gangamo ana kyautata zaton saukan ruwa a wannan lokaci ko kuma bayan an gama gacabi ko wani tsananin sanyi ko kuma kasancewar wata guguwa to wannan duka dama ce wadda take bada ayi jami'in az-zuhr da al-asr ko magariba da isha kamar yanda Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda yake cewa ana zaune a Madina ba ruwa ba iska ba tsoro da lokacin az-zuhr yayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi az-zuhr take yanke kawo la'asar sannan da lokacin magariba yayi da aka yi magariba take yanke manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kawo isha aka tambaye Abdullahi dan Abbas ni manzon Allah yake nihi da haka ba ruwa ba iska ba wani firgici kuma ya hada tsakanin waɗannan salloli yace abinda manzon Allah yake nufi shine kada ya jefa al'ummarsa a cikin kunci to dan haka duk lokacin da muka samu kanmu a irin wannan yanayi na damuna ga ruwa na sauka ko hadari ya gangamo ana kyautata zaton saukar ruwa ko an gama ruwa ga lema to wannan duka dama ce wanda take bada a hada tsakanin salloli biyu masu tarayyar lokaci magariba da isha ko az-zuhr da al-asr illa kasancewar al-imam Malik Allah ya ji kansa shi yana ganin halaccin hada magariba da isha amma banda az-zuhr da al-asr tare da cewa wannan hadisi raddi ne akan shi domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam az-zuhr da al-asr da magariba da isha duka yayi jami'in su ba ruwa ba iska ba wani firgici bambanta tsakankanin su na bukatar wani dalili sannan hali wanda yake na uku shine kasancewar rashin lafiya na ɗaya daga cikin abinda ke ba bawa damar hada tsakanin salloli biyu masu tarayyar lokaci duk lokacin da mutum ya zo kasance ba shi da lafiya yin kowace sallah a lokacinta akwai tsanani da wahala a kan shi to wannan yakan iya jam'u ta qadim ko ya jam'u ta akhir da zaran lokacin az-zuhr yayi take yake in yayi az-zuhr sai ya kawo la'asar ko kuma in lokacin az-zuhr yayi sai ya jinkirta in lokacin la'asar yayi sai yayi az-zuhr a wannan lokaci kuma ya kawo la'asar haka ita ma magariba a farkon lokacin ta sai magariba ya kawo isha ko kuma ya jinkirta in lokacin isha yayi magariba sannan ya kawo isha haka duk mutumin da yake cikin hali na rashin lafiya an ba shi damar hada tsakanin salloli biyu masu tarayyar lokaci nau'i na biyar shine kasancewar lokacin da wata bukata ta wujuru bukata ta gujuro wanda yanke wannan bukata kowace sallah ayi ta a lokacin ta akwai wahala to wannan shi ma akan iya hada tsakanin salloli biyu masu tarayyar lokaci shine muka yi misali kamar ma'aikacin bulanjeri ya riga ya kwaba fulawa ya sanya ta a wurin gashi wanda kasancewar yankewa yayi azhar a wannan lokaci sannan in lokacin la'asar yayi zai kai yayi asarar wani abu daga cikin wannan sana'a tashi to a irin wannan lokaci yana da damar yin jami'i tsakanin salloli masu tarayyar lokaci haka misali waɗanda suke cikin jarrabawa wanda yankewa daga jarrabawa ka zo kai sallah sannan kuma ka koma kasancewar abu ne wanda zai iya cin lokaci shi ma wannan ba laifi mutum yakan iya jami'in tsakanin azhar da la'asar ko kuma an gane ko azhar da la'asar ko magariba da isha mu ce salloli dai masu tarayyar lokaci don haka a ka'ida anan abinda ba a bukata mutum ya maida cewa al'ada ce da dabi'a kawai babu wata bukata haka mutum ya zo yayi jami'i tsakanin salloli biyu masu tarayyar lokaci wanda shine baya halatta amma lokaci zuwa lokaci wata bukata ta bujiro maka kana cikin wani aiki aikin da ya tsare maka gaba wanda kuma yankewa kowace sallah kayi ta a lokacin ta akwai wahala to wannan akan iya yin jami'i azhar da la'asar ko magariba da isha wanda kuma kasancewar wannan jami'i kamar yadda bayani ya gabata kiran sallah za a yi guda amma kowace sallah kuma sai an tada mata ikama an gane ku da zaran an salamci ba maganar a shagala da nafila ko wasu abubuwa kai tsaye za a tada ikama sannan a zo da ta biyu tare da cewa wasu suna ganin cewa kowace sai an yi kiran sallah kuma kowace sai an tada mata ikama domin hadisin Abdullahi dan Mas'ud wanda na cikin sahihul bukhari Abdullahi dan Mas'ud ya gama sallar azhar ko kuma ce sallar magariba sai ya sanya aka kawo masa abinci bayan ya gama cin abinci sannan ya sake sanya ladani ya sake kiran sallah sannan aka tada ikama sannan ya yi isha wannan malamai suka ce aiki ne wanda yake na karan kansa don haka ya ci karo da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya abin da yake kamar yadda Jabir ibn Abdullah al-Ansari ya rawaito mana kiran sallah din tak aka yi anan Arafa haka nan anan Muzdalifa amma kowace sallar sai da aka tada mata ikama qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babu qasri salati fi safar malam Allah ya ji kansa ke cewa wannan babi ne wanda ke bayani game da hukunce-hukuncen kasarun sallah a hali na bulaguro lafazin kasru sala shine malamai suka ce waqti sarul musalli ala raka'ataini fi salawati rubaiya shine mai sallah da zai takaita akan raka'a biyu game da salloli waɗanda suke masu raka'a hudu azhar da la'asar da isha kenan in aka ce kasru salati kenan shine mai sallah da zai takaita akan raka'a biyu game da duk wata sallah wadda take mai raka'a hudu azhar da la'asar da isha don haka Ibn al-Munzir Allah ya ji kansa ya ciro ijma'i na magabatan al'umma tun daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa yau cewa magariba da isha kasarun sallah baya shiga su iya kasarun sallah na takaita akan dukkan wata sallah mai raka'a hudu amma magariba ba a kasarun ta dan haka malamai suke kiranta salatu shahid ma'ana sallah ta mazaunin gida me yasa suka ce domin matafiyi baya kasarun ta balantana sallar asuba wanda daman raka'a biyu ce shi lafazin as-safar shine malamai suka ce mufaraqatul ahli wa mahallil iqama ala wajhin yusamma safara wato rabuwa da iyali da masauni a bisa huska wanda za a iya kiranta bulaguro a al'ada duk lokacin da mutum ya rabu da iyalinsa ya rabu da mazauninsa a huskar da za a iya kiranta bulaguro a al'adance to wannan shine bulaguro bulaguro abu ne wanda yake sananne a al'ada duk mutumin da zai yi bulaguro zai iya daukan kaya waɗanda suke na bukatu a cikin halin tafiya ko wasu kayan sawa ko wani dan guziri da sauransu ko kuma a al'ada duk wanda yayi tafiya zuwa wuri kaza za a iya cewa wane yayi bulaguro to wannan shine ake kira da bulaguro abinda muke so mu sani shi kasarin sallah wato rahama ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da saukakawarsa game da bayinsa wanda kuma tushen kasarin sallah nassi ne wanda yake na alqur'ani kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taksuru min as-salah in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru Ubangiji ta'ala ke cewa idan kun yi bulaguro a ban kasa ya ku jama'a ta mu'minai Allah ya ce ba laifi akan ku wato da za ku yi kasarun sallah ma'ana da za ku rage daga cikin salloli sallah mai raka'a hudu ku dawo da ita biyu Ubangiji ta'ala sai ya ce in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru in har kun ji tsoron waɗanda suka kafirce mun za su fitince ku to ba laifi kukan iya yin kasarun sallah in ba dan wasu hadisai da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da wannan aya kaidi ne cewa baya halatta mutum yayi kasarun sallah sai in ya ji tsoron kafirai za su iya fitinta shi ma'ana sai a cikin hali na bulaguro kuma ka ji tsoron cewa kafirai za su iya kawo maka farmaki sannan ya halatta kai kasarun sallah to amma sai aka samu dalilai sun wuce a lissafa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke tabbatar da cewa ba maganar sharadin cewa sai in ka ji tsoron fitina ta waɗanda suka kafirce ma Ubangiji subhanahu wataala hadisi na cikin musnad na al-Imam Ahmad da musannaf na Ibn Abi Shayba da sunanin Nasa'i da sunanin Tirmidhi hadisi ne ingantacce Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam safara min al-Madina la yakhafu illa Allah azza wa jalla fa salla rak'atayn hatta raja'a takanas manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi bulaguro daga birnin Madina har yaje ya dawo duk wata sallah mai raka'a hudu biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yin ta Abdullahi dan Abbas sai ce la yakhafu illa Allah baya tsoron komai in ba ubangijin da ya halicce shi ba ma'ana babu wani firgici da tashin hankali tare da shi na cewa abokan gaba za su iya kawo masa dauki haka ya Ibn Umayya kamar yadda hadisi yake cikin sahihu Muslim ke cewa na faɗa ga Umar Allah ya kara masa yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa a Alkur'aninsa laysa alaykum junahun an taksuru min as-salati da yace wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taksuru min as-salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru ya Ibn Umayya Allah ya kara masa yadda yace sai na faɗa ga Umar na karanta masa wannan aya sai nace faqad aminan nas a yau fa mutane sun samu aminci babu wani abin da ke tsangwamar su yaya Umar ya halatta yanzu mu yi kasarin sallah idan muna cikin halin bulaguro Umar sai ya ce ajibtu mimma ajibta minhu yace lalle abin da kai mamaki ya kai ya ala yace wallahi ni ma nayi mamakin haka sai ya ce amma fa fasalatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an zalik nama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan tambaya irin yanda kamu fa qala sai manzon Allah yace sadaqatun tasaddaqa Allah biha alaikum faqbalu sadaqata shi kasarin sallah sadaka ce ta musamman wanda Ubangiji subhanahu wataala ya dauka ya ba ku jama'a ta mu'minai don haka ku karbi sadakar Ubangiji ma'ana rangwame ne Allah ya muku kaga kenan wannan dalili ne a tabbace wanda yake nuna cewa jin tsoron abokan gaba ba sharadi bane ne yin kasarin sallah in dai kai bulaguro to wannan ya halatta kai kasarin sallah kamar yadda Aisha Allah ya kara mata yadda hadisi ke cikin sahihai take cewa Ubangiji subhanahu wataala a lokacin da ya farlanta ma manzansa sallallahu alaihi wasallama shi da al'ummarsa wannan fiyayyar ibada tace Allah ya farlanta ta raka'a biyu thumma atamma hafil hadr sannan a zaman gida sai Allah ya cike ta ta zaman to raka'a hudu fa uqirrat salatu safari ala al-faridati al-ula sallah ta bulaguro sai aka tabbatar da ita kenan akan farilla ta farko abinda muke so mu gane a farkon musulunci lokacin da Allah ya farlanta sallah ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mu'minai duk wata sallah mai raka'a hudu da biyu ce haka aka kwashi a zaman makka bayan dawowa madina ubangiji ta'ala ya cike ta ya zamanto az-zuhr da al-asr da isha sun zamanto raka'a hudu to dan haka shine Aisha tace sai aka tabbatar da sallah ta bulaguro kenan ita kuma ta zaman gida sai aka cike ta to dan haka a wata riwaya Aisha tace cewa awwalu ma furidatis salatu raka'atayn raka'atayn farkon farlanta sallah da aka yi Aisha tace raka'a biyu ce falamma qadima sallallahu alaihi wa sallam al-madina tace lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gabaci birnin Madina salla ila kulli salatin mithliha kowace sallah sai manzon Allah ya sallaci kwatancin ta ma'ana ya limka ta kenan suka zama hulhudu sai tace ghairal maghrib amma fa banda magriba fa inna hawiturun nahari an gane domin ita ce mara daga cikin sallolin yini ita damar raka'a uku ce wa salati subhi Aisha tace kuma da sallar asuba li dole qira'ati ha saboda tsawon karatun da ake dan haka sai tace wa kana idza safara ada ila salatihi alula dan haka manzon Allah ya kasance idan yayi bulaguro sai ya koma zuwa sallar shi ta farko ma'ana raka'a biyu wannan hadisi ne ingantacce kamar yanda Sheikh Nasir Albani ya inganta shi a cikin littafin sa As-silsilatul ahadisis sahiha to dan haka wannan na nuna mana cewa ita kasarin sallah ashe abu ce wanda take da tushe a cikin alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dangane da abin da ya shahi wato gwalgwadan tafiya so da yawa magabatan kwarai sun yi kokarin wato iyakance gwalgwadan tafiya wanda ya dace mutun yayi kasarin sallah wanda jumhurul malamai al-imam Malik da al-imam Shafi'i da al-imam Ahmad suna ganin cewa baya halatta mutun yayi kasarin sallah sai tafiyar da ta kai mil 48 mil 48 shine yake bada kilo 82 da kusan meter 600 don haka illa kasancewar babu wani dalili bayyananne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya iyakance gulgudan wannan tafiya wasu malamai ku suka ce baya halatta mutun yayi kasarin sallah sai tafiyar da ta kai tsawon yini da dare menene dalilin ku suka ce domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la tusafiril mar'a masirata yawmin wa layla illa wa ma'aha zu mahram au kama qala manzon Allah ya ce mace baya halatta ta yi bulaguran da ya kai yini da dare dole sai tare da muharraminta suka ce anan tafiyar yini da dare manzon Allah ya ambace ta a matsayin bulaguro suka ce dan haka duk tafiyar da bata kai ba tsawon tafiyar awa 24 to baya halatta mutun yayi kasarin sallah malamai suka ce kayyadewa da manzon Allah ya ce tafiyar yini da dare baya nuna cewa abin da yake kasa da haka ba za a kira shi bulaguro ba to dan haka dai kauli wanda yake mai rinjaye malamai suka ce anan sai mu koma zuwa ga al'ada duk tafiyar da za a iya kiranta bulaguro a al'adance to ko mun kankantar ta ya halatta mutun yayi kasarin sallah duk tafiyar da ba za a iya kiranta bulaguro a al'ada ko mun tsawanta baya halatta mutun yayi kasarin sallah saboda me yasa malamai suka ce anan wannan aya Allah ya yi idlakin safar chai wa idza darabtum fil ardi in kun yi bulaguro a ban kasa bulaguro kawai Allah ya ci shi bai kayyade ba manzansa bai kayyade ba don haka duk abin da shari'a ta bar shi a sake to wani bai isa bai kayyade shi dole sai da dalilin da zai iya kayyadewa in babu dalilin da zai iya kayyadewa malaman suka ce sai mu koma harshen Larabci domin alqur'ani da sunna da harshen Larabci suka zo domin mu gano gurgudu ko kuma mu koma al'ada suka ce kasancewar wannan ya ci karo da rangwame wanda yake na shari'a suka ce inda a ce bulaguro yana da wata iyaka wani gwalgwado wanda bai ya dacewa a yi kasarin sallah dole sai an yi wannan gwalgwadon tafiya malamai suka ce ba yanda za a yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya ba tare da bayyana ma al'umma ba kuma ba yanda za a yi mazanciya sahabbansa wato su rauka na dangane da yi masa irin wannan tambaya su ce ya rasulullahi in mun yi bulaguron da yake gwalgwadon nawa ya kamata a ce mu yi kasarin sallah ba wanda ya taba masa wannan tambaya kowa kawai ya tsaya akan cewa in dai kai bulaguro duk abinda za a iya kiran shi bulaguro to ya halarta mutun yayi kasarin sallah don haka malamai suka ce ita kasa abu ce mai fadi kuma shi dan bulaguro kai kawon shi na sabawa daga wannan jiha zuwa wannan jiha ita ko kasa wa yake da ma'aulin da duk tafiyar da zaka yi sai ka kayyade adadin kilometer in ka dauki cewa a yau a ci gaba na al'umma in ka kama hanya in dai kwanta ce to zaka iya ga an kayyade in ka zo wuri kaza kai kilo kaza to wanda yayi sare yayi yanki daji ba ina mutumin da yake tafiya a cikin sahara ina wanda yake tafiya a cikin teku da sauransu da me zai auna ya gane cewa yanzu ya kai tafiya wanda ta kai mil 48 ba shi da abin da zai iya aunawa don haka kenan ka'ida dole a koma al'ada duk abinda aka kiraye shi bulaguro ya halatta mutum yayi kasarin sallah Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa yake cewa ga abinda yake kara tabbatar mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya fita Mina da baki da ƴan Makka gaba ɗaya kasarin sallah manzo Allah ran 8 ga wata da manzo Allah ya fita Mina az-zuhr da al-asr gaba ɗaya su kasarin su manzo Allah haka nan sallar isha haka lokacin bayan an zo an yi jifa kwanukan mina gaba ɗaya kasarin sallah manzon Allah yi Arafa da aka je da ƴan Makka da waɗanda suke baki gaba ɗaya kasarin sallah aka yi haka Muzdalifa da aka zo sallar Isha kasarin ta aka yi to kaga in ka ce mil 48 lissafa mun daga Makka zuwa Mina mil nawa ne duka daga Makka zuwa Mina tsakiyar ma Mina duka kwata-kwata tafiyar ba ta wuce ba kilo in ta yi tsananin yi ta yi kilo 10 in ta yi tsananin yi ta yi kilo 10 kuma ga hadisi a cikin sahihu wannan sahihu Muslim Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda kamar yanda Yahya ibn Yazid al-Hana'i ya masa tambaya game da kasarin sallah Anas ya ce masa كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين يجي منزان الله صلى الله عليه وسلم يا قسنشي إذن يفت غلاغرو غلاغران دي كيمل أك كفر سخي أك تو منزان الله نعين قسر صلى an gane ko duk bulaguran da yake mil uku ko farsaki uku to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na yin kasarin sallah kamar yanda anan wato shi Anas dan Malik wato yake ba Yahya labarin Yahya ibn Yazid labarin cewa ga iya abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kasarin sallah to dan haka wannan kokonto da yace mil uku ko farsafi uku wannan kokonto ne daga wani daga cikin marwayta shine Shu'ba ibn al-Hajjaj to dan haka akwai riwayar da mil uku din manzon Allah ya fita bulaguro kasarin sallah yake to dan haka kaga su kuma malamai sai suka kayyade suka ce mil 48 anan kuma ga ya a tafiya ta mil uku manzon Allah ya yi kasarin sallah to dan haka kasancewar ita kasarin sallah kenan abinda muke so mu sani ba ta da wani gwalgwado wanda cewa sai in mutun ya kai shi sannan zai yi kasarin sallah a ina ne mutun yake fara kasarin sallah kasarin sallah na kasancewa sai idan mutun ya bar gari ko da ka nada kaya ka lauta in dai baka rige ba ka cira ka bar gari to ba maganar kasarin sallah ka'ida a nan sai ka bar gari dama da hauni daga banka babu sauran gine-gine waɗanda suke na garin ku in lokacin sallah yayi a wannan lokaci zaka yi kasarin sallah in mai hudici kamar yanda wato hadisi ke cikin sahihain Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda ke cewa na sallaci sallah ta az-zuhr tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a birnin Madina raka'a hudu an nadi kaya za a tafi Makka da muka fito bayan gama sallah ta az-zuhr mun zo Zulhulaifa lokacin la'asar yayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kasarin sallah ta la'asar kaga a lokacin da aka yi az-zuhr tuntuna an rige an nadi kaya tsakanin Madina da Zulhulaifa kamar tafiya ce wadda take ta mil 12 tsananin shi mil 12 daga nan Zulhulaifa zuwa wato daga birnin Madina zuwa Zulhulaifa wanda shine miƙati inda ake daukan harami a Madina manzon Allah yayi sallaci sallah az-zuhr raka'a hudu sannan kuma da yazo Zulhulaifa lokacin la'asar yayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kasaranta don haka fadar wasu malamai da suke cewa in dai ka rigai kai niyyar tafiya ka kulla kaya koda baka bar gari ba kakan iya yin kasarin sallah don haka wannan kauli ne wanda yake almarju inda a ce kulle kaya na sanya mutum yayi kasarin sallah koda bai cira ba da annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kasarin az-zuhr amma tare da cewa an daure kaya sai ya cika ta da aka zo Zulhulaifa lokacin la'asar yayi sai ya sallace ta raka'a biyu to dan haka kasancewar tun lokacin da ka fita kenan ita kuma kasar abinda muke so mu sani ba ta buƙatar wata niyya kamar yanda bayani ya gabata a wancan babu hada tsakanin salloli biyu masu tarayyan lokaci shi ma baya buƙatar cewa niyya dan wani sai ka je yana ce maka wai shi bai dauko niyyar kasar ba kasar ba ta da wata niyya lokacin da kai bulaguro in lokacin sallah yayi to shine lokacin kawai kasar ta kama ka ba maganar cewa sai kai wata niyya ta musamman dan haka kuma anan abinda muke so mu gane a fitarka da kai bulaguro har ka je ka dawo kasarin sallah zaka ringa yi sai dai in garin da ka je akwai iyalinka kana da wata mata a can to in ka je can shi ma ya zama gida duk inda kake da iyali in ka je can to ya zame maka gida dole zaka cika sallah amma misali mahaifanka anan suke kai kuma iyalinka suna yamai kwana biyu sai ka zo nan ganin gida to nan ba gida bane a matsayinka nan matsayin bako kake inda iyalinka suke can can ne gida dan haka anan bakunta ce ka zo in ka zo nan kasarin sallah zaka yi har ka kai lokacin da zaka koma to dan haka kasancewar ka'ida anan kuma magabatan kwarai sun kayyade cewa duk garin da mutum ya je in dai ya san ya cika kwana hudu to dole ya cika sallah in dai ya san zai zauna kwana hudu a garin da ya je suka ce zai cika sallah menene dalilin ku akan haka suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya isa birnin Makka a hajjin sa ta ban kwana ran 25 wato ga watan wannan 5 ga watan Zulhijja kai 25 manzon Allah ya fita daga birnin Madina ga watan Zulqa'ada ya isa Makka ya shiga Makka a ran 5 ga watan Zulhijja da ya shiga Makka a 5 ga watan Zulhijja manzon Allah ya kwana 6 ga wata kasarin sallah yake 7 ga wata kasarin sallah yake ran 8 ga wata manzon Allah ya fita Mina domin aikin haji aka yi 8 ga wata 9 ga wata 10 ga wata 11 ga wata 12 ga wata 13 ga watan Zulhijja aikin haji ya gama ran 14 asubar wayewar ran 14 manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar birnin Makka ya koma Madina suka ce kaga anan kenan ya shiga Makka a ran 5 ga watan Zulhijja kenan 6 7 8 an samu kwana 3 an gane ku kenan 9 10 11 12 13 wannan duka kwanukan haji ne sharan 14 ga wata a ranar ya bar Makka kenan ga 3 ga 1 in an gama an samu kwana 4 dan haka suka ce wannan shine iya gurgurdan kwanukan da mutum zai yi kasarin sallah in dai ya san zai wuce kwana 4 to dole kawai in dai zai cika kwana 4 a garin da yake suka ce sai dai ya cika sallah tare da cewa akwai hadisi a cikin Sahihul Bukhari hadisin Anas dan Malana Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda wanda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bulaguro ya zauna tsawon kwana 19 yace manzon Allah yana kasarin sallah sai yace dan haka mu ma yau idan muka yi bulaguro zamu yi kasarin sallah tsawon kwana 20 ba daya randa muka cika kwana 20 yace sai mu cika sallah haka kuma Jabir ibn Abdullah al-Ansari kamar yanda hadisi yake cikin Musnad na al-Imam Ahmad da Sunan Abi Dawud yake cewa aqama an-nabi sallallahu alaihi wasallama bi Tabuka 20 yawma manzon Allah ya zauna a birnin Tabuka tsawon kwana 20 yaksuru salam manzon Allah na kasarin sallah to akan haka wasu malamai suka ce matafiyi a garin da yaje zai iya yin kasarin sallah tsawon kwana 20 ran da ya dora akan 20 to wannan sai ya ci gaba da cika sallah to anan da kaida malamai suka ce anan abinda zamu dawo duk mutumin da yaje gari da niyyar zama in dai da niyyar zama ka je gari yau ma in ka shiga garin to cika sallah zaka ringa yi in dai zama ya kai ka in dai ka je da niyyar zama to kawai cika sallah zaka yi amma fa in ba niyyar zama ko shekara 2000 zaka yi a wannan gari to kasarin sallah zaka yi kamar yanda hadisi ne sahihi Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda ke cewa kankara ta tsire mu a Azerbaijan lokacin da muka je yaki kankara ta ringa sauka naji ta ringa sauka suka kasa shiga birnin Azerbaijan sai da suka kwashe tsawon wata 6 suna kasarin sallah hadisi ne wanda yake sahihi an gane ko kamar yanda al-Imam Zaidi wato ya rawaito shi hadisi ne wanda yake ingantacce kamar yanda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta hadisin a cikin Irwaul Ghalib wata 6 Abdullahi dan Umar suka yi a Azerbaijan suna kasarin sallah dan haka wannan dalili ne wanda ke nuna cewa in dai baka da niyyar zama ka je gari malamai suka ce bukata tana maka yau gobe wanda ka je bukata ce in yau ma ta biya gida zaka koma to wannan ko shekara nawa zaka kwashe kasarin sallar zaka yi misali neman wata takarda ya kai ka yi mai misali nan kusa wanda kai kana tsammanin gobe ma in ka same ta kawai kai gida zaka dawo sai aka ringa maka yau gobe yau gobe yau gobe to ko wata nawa zaka kwashe in dai baka san ranar dawowar ka ba to kasarin sallah zaka yi ko ka kai kayan kasuwa wanda in yau ma kayan nan suka sayu gida zaka dawo to wannan ko shekara nawa zaka yi kasarin sallah zaka yi shine anan kenan malam ke cewa al-hadithu rabi'u wa 30 ba'da al-mi'a ana abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma annahu qala sahibtu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam fa kana la yazidu fi safari ala raka'ataini wa ababakrin wa umar wa usman kadhalik wato abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda ke cewa na abuci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wani bulaguro fa kana la yazidu fi safari ala raka'atayn manzon Allah ya kasance a wannan bulaguro baya dadawa akan raka'a biyu ma'ana duk wata sallah mai raka'a hudu biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke sallatar ta sai ya ce wa Ababakar yace haka na abuci Abubakar Allah ya kara masa yadda bulaguro muka yi na musamman tare da shi shi ma duk wata sallah mai raka'a hudu yace Abubakar biyu yake sallatar ta sai ya ce wa Umar yace Umar shi ma haka wa Usman kazalik yace Usman ma haka duk wata sallah mai raka'a hudu wato biyu yake sallatar ta anan menene fa'idar bayan ya ce na abuci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wani bulaguro duk sallah mai raka'a biyu mai raka'a hudu biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake sallatar ta shin haka bai wadace mu ba sai ya raba Abubakar da Umar da Usman fa'idar
raba Abubakar da Umar da Usman dan ya tabbatar maka cewa hukunci ne wanda yake tabbatacce ba abin da yake tashi wanda yake na shahewa akan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya kenan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma sunna ce ta khalifofinsa Abubakar da Umar da Usman haka duk gulaguran da suke sallah ne raka'a hudu biyu suke sallatatta to dan haka kasancewar wannan na nuna mana matsayi na Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda yanda dai anan fiyayyen halitta ne Abdullahi dan Umar ya zamanto shine abokin bulaguransa bayan haka kuma ya abuci Abubakar Allah ya kara masa yadda wanda bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani mai daraja a ban kasa wanda yake sama da Abubakar bayan wucewar Abubakar Umar shine fiyayyen halitta sannan ga Usman sannan Aliyu dan Abi Talib sannan wannan hadisi yana ɗaya daga cikin dalilan da malamai suka tabbatar da cewa kasarin sallah matsayin shi wajibi ne kamar yadda malamai sun yi sabani wasu suna ganin cewa kasarin sallah matsayin shi rangwame ne kamar yadda wancan hadisi na ya alabun umayya wanda da ya tambayi Umar game da ayar sai ya ce masa sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum sadaka ce wanda Allah ya dauka ya ba ku jama'a ta mu'minai faqbalu sadaqata dan haka ku karbi sadakar ubangijin kuma ana rangwame ne Allah ya muku dan haka wasu malamai suka dauki kasarin sallah a matsayin sa wato rangwame ne ba wajibi bane to amma magana mafi inganci kasarin sallah wajibi ne kamar yanda wancan hadisi da muka karanta Aisha take cewa farkon musulunci sallah an farlanta ta ne raka'a biyu azhar da la'asar da isha bayan hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa Madina sai Allah ya dada azhar ta koma hudu la'asar ta koma hudu isha ta koma hudu an gane ko a halin bulaguro kenan sai aka tabbatar da kenan sallah ta farko shine kenan raka'a biyu to akan wannan dalili malamai suka ce kasarin sallah matsayin shi wajibi ne tunda in aka koma asali da bibi ci da aka koma Madina ana zaman gida Allah ya dada ta koma hudu sannan kuma suka ce abinda ke kara tabbatar mana da wajibcin kasarin sallah shine dawwama ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yau da gobe duk bulaguran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi a rayuwarsa ba a taba samu manzon Allah ya cika sallah gaba ɗayan salloli manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kasarin su yake illa magriba da asuba kamar yadda bayani ya gabata don haka malamai suka ce naci wardi akan yin ta wannan dalili ne wanda yake tabbatar da wajibcin ta kuma ga ya haka sahabbansa bayan wucewar shi kenan Abubakar da Umar da Usman duk da cewa Usman Allah ya kara masa yadda kamar yadda hadisi yake cikin sahihai daga Ibnu Umar Allah ya kara masa yadda yace na sallaci sallar azhar da la'asar da isha raka'a biyu a nan Mina tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace haka nayi tare da Abubakar haka nayi da Umar haka nan tare da Usman haka muka yi amma a farkon khalifancin sa bayan zuwa wani lokaci Usman sai ya ringa cika sallah a nan Mina anan Mina in an fita Usman bayan shekaru sun dan tura sai ya ringa cika sallah wannan kuwa kasancewar wani tawili ne nashi Allah ya kara masa yadda da iya ijtihadin sa to dan haka kasancewar shine anan wannan hadisi na nuna mana kasarin sallah don haka dai magana mafi rinjaye matsayin kasarin sallah wajibi ne amma karka fa'ida fahimci cewa mutumin da ya cika sallah cewa ba shi da sallah kasancewar daga cikin magabata akwai wanda suke ganin cewa rangwame ne illa kasancewar in Allah ya ma bayan sa rangwame to abin da yafi so ka karbi rangwamen da ya maka saboda ya san kasawar ka shi yasa ya rangwamta maka sannan kuma wannan na nuna mana koyi da na magabatan kwarai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da kwatanta dukkan wani abin da Allah ya shar'anta ma bayan sa yanda wannan sahabbai suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a duk gulaguran sa na kasarin sallah to haka su ma suka dure Abubakar da Umar da Usman Allah ya kara masa yacca sannan kuma wannan na nuna mana cewa sallah ba a buƙatar a ƙara wani abu akan ta iya abinda aka kayyade ka haka ake buƙatar ka tsaya kenan kaga da a farko bibiyu ci aka zo aka dada ta koma gulhudu sannan in an fita halin bulaguro kuma ubangiji subhanahu wataala sai ya rangwamta mana ta koma a matsayin biyu to dan gane da abin da ya shahi na filfili nan shi ibnu umar cewa manzon Allah bai ya dadawa akan raka'a biyu game da na filfili a cikin halin bulaguro tare da cewa ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin halin bulaguro yana yin sallah ta nafila akan raƙumin sa kaga wannan yana nuna halaccin yin nafila a cikin hali wanda yake na bulaguro sannan kuma Aisha Allah ya kara mata yadda ta tabbatar mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zaman gida ko a bulaguro manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya barin shafa'i da wuturi hakanan kuma raka'atul fajr manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya barin ta koda yana kan halin bulaguro haka kuma hadisin ummu hani wanda yana cikin bukhari lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo ya ci makka da yaki ummu hani ta ji gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin nan yana wanka fatima ta kare shi da wani mayafi sai sallama manzon Allah yayi amsa sallama sai yake cewa wace ce sai tace ummu hani manzon Allah yace lale da ummu hani bayan ya gama wanka tace da manzon Allah ya fito ya sallaci sallar raka'a 8 tace wannan lokaci kuma lokaci ne wanda yake na wallaha kaga wannan yana nuna kenan sallar wallaha koda mutum yana kan halin bulaguro yakan iya yin ta to dan haka ibnu hajar Allah ya ji kansa yake cewa waɗannan hadisai suna nuna an gane ko cewa ba sa nuna cewa kwata-kwata a cikin halin bulaguro mutum ba zai yi sallah ta nafila ba illa kasancewar abinda suke nunawa duk wata sallah wadda ake yin ta ar-rawatib inda wadda take kasancewa gabanin sallah ne wannan ba laifi mutum yakan iya yin ta kamar kafin az-zuhr da ake yin raka'a 4 an gane ku da kuma kafin sallar asuba kenan da ake yin raka'a 2 ita ce raka'atul fajr wannan duka mutum yakan iya yi domin akwai bambanci tsakanin ita wannan nafila kenan da sallah da za a yi me yake bambanta tsakanin su domin akwai ta da ikama amma duk wata ratiba nafila wanda take kasancewa kenan bayan sallah ta farilla to wannan sune ba a samu wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yi a cikin hali wanda yake na bulaguro dan haka dai kenan in nafila ta kasance gabanin sallah ce ba laifi mutum yakan iya yin ta kamar yanda yake yin raka'atul fajr da sauransu amma nafila wadda take ta bayan kenan sallah ta farilla wannan ba a yi don haka ibnu umar yake cewa inda na kasance ma zan yi nafila a cikin halin bulaguro yace to gaba ɗaya ma in cika sallah ma bayan gama sallah shi ibnu umar sai ya hango wasu jama'a can suna nafilfili sai yake tambaya sai yake cewa menene suke sai aka ce masa nafila ce suke sai yake cewa to in har na san zan yi nafila bayan gama sallah to me zai hana ma in cika gaba ɗaya ma in cika sallah saboda hali ne wanda yake amma mutum amma wato musulmi rangwame kenan don haka amma irin waɗannan nafilfili mutum yakan iya yin su masala ta karshe abin da ya shahi bulaguro a ranar juma'a so da yawa wasu ƴan uwa sukan tambaya menene matsayin bulaguro a ran juma'a bulaguro a ran juma'a wannan matsayin shi halaka ne wasu malamai suna kayyade cewa in dai rana ba ta fito ba kakan iya yi ko kuma kafin alfajir yake to mutum yakan iya fara bulaguro a ka'ida a ran juma'a ya halatta mutum yayi bulaguro matukar rana ba ta gushe ba in rana ta gushe ga mutumin da juma'a ta zama wajibi a kansa to a wannan lokaci ne ba a buƙatar yayi bulaguro sai ya halarci sallah ta juma'a an gane ku amma in dai rana ba ta rige ta gushe ba a kowane lokaci ne in dai a ranar juma'a ne na halarta mutum yayi bulaguro nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك